wasu da ake san yayan gungiyar Boko Haram ne ko ISO ba ta kace sun halaka mutane 26 a kananan hukumomi daban-daban a jihar Borno dake shirin arewa maso gabacin Najeriya. Wadannan hare-hare dai ya auku a ranar Laraba da ta gabata, wanda kwamishinan yan sandan jihar Abdul Umar ya tabbatarwa a muryar Amurka yana mai cewa wadannan mahara sun ga hari garin Makumeri, inda suka kokarin farma wata tawagar yan sanda da ake kira Crack Team da kuma suka kwace motar yan sandan, wanda daga bisani ta samu nasarar kwato wannan mota. Sannan suka harbe dan sanda wanda Allah ya masa wa'adi, har ga da an kawo gawarsa zuwa garin Maiduguri. Yace akwai kuma wasu masunta guda 25 da aka kashe a karamar hukumar Dikko da ke jihar Borno. Wannan ma ake da san yayan gungiyar Boko Haram ne ko ISO ba ta kace.
Eh, an yi ne a Boko Haram sun je Makudari sun yi attacking yan Crack Team a location nasu. Okay, in that number aka refer sun an yi harbe-harbe, kuya ta sami sautin mu aka yi mutu.
Okay,
sai an kawo gawar mata na asibiti.
Okay, mu sun tafi da motar mu,
sun tafi da motar mu kuma mun bi su, amma an da sojoji an yi recovery motar.
Okay, akwai kuma wani incident da aka ce a Dikwa.
A Dikwa mu sun kai wa ubara sun kace mutum 25 masu kamun ciki.
Okay, 25 ne ko
25 na da 29 ne, sai 29 dan tara tara sun yi ciwo. Wani da suka gana sai asibiti a Dikwa yanzu.
Okay,
undergoing treatment.
Allah ya tantance wa yan gungiyar Boko Haram ko ISO ta kashe mutane fiye da 40,000 game da gida daga majalisar ɗinkin duniya ta nuna ra. To ko ya mutane ke kallon irin wannan hare-haren garin cewa an so mu samu sauƙin lamarin?
Suna na Tijjani Usman Bello a nan Maiduguri. Eh, to dama ai ba an ce wai an gama da su ne gaba ɗaya ba, akwai lokacin da za su ɗan yi motsi a san don a san cewa suna nan. Amma dai ala ayi halin da mun san cewa muna da tabbacin cewa an ci ƙarfinsu, ba ƙanƙani ba, a cikin kashi 100 an cinye 85, saura su ‘yan kaɗan ɗin ne su ne suke dan hana mutane su hana walwalan mutane da sauransu. To amma kuma shi din ma muna fatan Allah ya so Allah zai kawo ƙarshen su ta yadda babu wani abin da zai sake faruwa irin wannan da ya faru a baya.
Sunana Audu Abakurama. Yanda kaga suke farmatawa masu kamun kifi wanda suke kauyuka, kaman fada da fada da suke tsakanin su ne, sai wasu su alamun cewa haushi da suke ji a jinin su ba su samu mutane ba, koko ba su samu abin da suke so ba. So koko suna da matsala tsakanin shugabancin wancan kungiya da wannan kungiyan, shi yake kawo fada tsakanin su. Kuma idan har jami'an tsaro za su yi wannan fanda damun su shiga inda suke, na tabbatar da cewa su
suna na malamu. Gaskiya abu da yake faruwa har yanzu jami'an tsaro ba sa fita su yi patrol, suna zaune a mazauni su, ba wani karamin hukuma da yake cikin jihar Borno wanda ba kai soja an aje ba. Amma da inda sojoji nan suna zaune ba bakin titi ba, ba inda za su kwa kasa, za su yi tafiya inda ya kai kilomita 3 zuwa 5. To ba zai yi ba, kana zaune sai mutum ya zo koma hari tukuna za ku yi kamar da martanin gaskiya. Inda haka ne kam har yanzu da sake gwamnatin tarayya dai dala muna mata kuka, mu ɗan jihar Borno ma mu samu mu wala kamar sauran mutane. Inda da gaske ake an saya musu kayan ake ga sojoji.
Wasu mutane kenan a jihar Borno ke bayyana ra'ayinsu game da irin har-haren da ake kaiwa yan kwanakin nan. Haruna Daudu, Baryar Amurka, daga Maiduguri, Najeriya.